Saroniyata kingani
Lelam Baba Mr. Bangis
Sanada
Sandana ganki era mama Kina tabar geni nana Sandana ganki era mama Kina tabar geni nana nana Baby, so we was the way to Banagasa. Baby, so we was the way to Banagasa. Hunt up in the Yata, Erevara, Kariki, Mini Gani Gani, Masoi Yata, Erevara. Kan ki bana wani gani ke kadai nake kauna a rayuwata ke kadai nake kauna a zuciyata baby baby kin gani
kin gani
sweetie sweetie kin gani
kin gani
sandana ganki yar mama Kina tabar geni nana Sandana ganki era mama Kina tabar geni nana nana Baby zobi wasa Sarauniya danki na canzawa kaman hawainiya ne na kira ki mai kimiya danki na haske kaman zinariya ba samu kamar ki dole ne in ji dadi sweet baby kamar ki ga kyau ga hali mace so sexy nake so baby baby make you go down low mace so sexy nake so the way you dance coco
sandana